To, assalamu alaikum jama'a. To, mun gode ma Allah subhanahu wata'ala da ya saukar mana da wannan rahama ta ruwan sama. Allah ka karo mana cikin falalanka. Inda Allah ya sauka mana da ruwan sama, Allah ka sanya wannan ruwa ya zama kankarar zunubi gare mu da kuma yayewan bakin ciki da damuwa. Allah ka daukake mana dukkan fitintunu da dukkan damuwa. Muna tawassuli da Allah subhanahu wata'ala sanadiyan wannan zama da muke yi, Allah ka sanya wannan ruwa ta rahama ce gare mu. Allah ka sanya wannan ruwa ya zama sanadiyan daukakewan talauci da kunci da kakanika ga al'umman mu gabaki daya. To ya jama'a, muna bato akan wato sadaka da ciyar da dukiya fi sabilillahi. Allah subhanahu wata'ala ya jawo hankalin bayinsa akan cewa me zai hana ko iqtihami ku fada ma aqaba. Ma'anan iqtiham shine wato kundin bala da kukan kura. Allah ce me zai hana ku yi kundin bala ku fada ma aikin aqaba. Ma'anan aqaba shine aikin alkhairi wanda zai jawo maka kyakkyawan ambato koda bayan baka da rai. Haka nan kuma aikin alkhairi ne wanda zai gadar maka da kyakkyawan makoma a wurin Allah ranar tashin alkiyama. Allah ya ce wa ma adraka mal aqaba, menene ya sanar da kai abinda ake kira da al aqaba? Sai ya ce fakku raqaba. Abinda ake nufi da aqaba shine ku yantar da baiwa, au it'amun fi yawmin zi masghaba, ko kuma ciyar da dukiya, ciyar da abinci a lokacin da ake matsanancin hali irin wannan hali da muke ciki a yau. Idan kana ma da kuɗi, to abincin yayi tsada, don haka ababin da kake samu na dukiya baya iya kosar da buƙatuwanka na yau da kullum. Mun riga mun fada cikin halin kunci a wannan rayuwa ta mu a wannan ƙasa, da daman al'umman mu abin da za su ci ma yafi ƙarfin su, da daman al'umman mu abin da za su sanya a jikin su na tufafi yafi ƙarfin su. To ciyar da dukiya da ciyar da abinci da tufatarwa da taimakawa da tallafawa irin wannan gaba yana daga cikin al'aqaba, wato abin da zai jawo maka kyakkyawan makoma a gaban Allah gobe kiyama, abin da zai jawo maka kyakkyawan ambato a cikin al'umma ranar tashin alkiyama. Shine ma'anan au it'amun fi yawmin zi masghaba, wato a ciyar da abinci, a ciyar da dukiya a lokacin da ake cikin matsanancin hali, a lokacin da ake cikin halin rashi da cikin halin kunci. Sai Allah ya ce yatiman za maqaraba au miskinan za mataraba, idan ka tashi zaka ba da taimakon nan, su wane zaka ba? Zaka ba yatiman za maqaraba, zaka ba mazumuncinka cikin marayu, au miskinan za mataraba, ko kuma zaka samu wani talaka wanda yayi butu-butu saboda talauci, ba shi da halin ma da zai yi wanka, ba shi da halin da zai sai sabulu ballantana ya zo yayi wanka ya gyara jikinsa, ko kuma ba ta da halin da za ta sai mai ballantana ta wanke kanta ta gyara gangan jikinta ta je ta kitso. To ciyar da abinci, ciyar da dukiya irin wannan lokaci zai jawo ma mutum kyakkyawan makoma ranar tashin alkiyama, kuma zai gadar masa da kyakkyawan ambato a gaban Allah subhanahu wataala ranar tashin alkiyama. Cikin ayoyi waɗanda suka zaburar akan ciyar da dukiya fi sabilillahi, akwai waɗansu jeran giyan ayoyi wanda Allah ya sifanta bayinsa mummunai wanda yake ƙaunansu, su ma suna ƙaunan Allah, kuma Allah subhanahu wata'ala ya alƙawarta musu kyakkyawan makoma a cikin suratul ma'arij. Allah subhanahu wata'ala ya jero waɗansu mutane da yake cewa illal musallin alladhina ma'ala salatihim da'imun, sai ya ce walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum. Cikin sifofin waɗannan mutanen kirki bayin Allah, zaka samu a cikin dukiyansu akwai wani haƙƙi sananne da suke ciyar da talakawa, akwai wani haƙƙi sananne da suke taimaka ma marasa shi, shine haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, kuma suna taimaka ma wanda ya roƙa, suna kuma taimaka ma wanda bai roƙa ba. Akwai wanda yake komin talauci ba zai iya roƙo ba, to kana nan kai sai ka bude idanka kai la'akari da shi. Akwai kuma wanda yake idan yau ta kama shi yayi mutsu mutsu, yayi mutsu mutsu,
idan ya tuna yana da kai, ko ya tuna yana da ke, ko ta tuna kina da ke a matsayin ƴar uwa, ko aminiya, ko mazumunciya, sai ta ga to bari in je in kai mu wacce kuka na. To irin wannan lokaci kakki fasata, kakki ce dan mene za a roke ni? Eh, Allah subhanahu wataala ya bada lafisin idan kunci ya kunci, halin yau ya fada mu mutum, kikikata an rasa nayi, babu lafi aje ayi roko a irin wannan lokaci. To idan aka roke ki, ke kuma sai ki dauka ki bada, in abinci ne ki bada, in tufafi ne ki bada, in kudin makaranta ne ki biya, ke in dai wani abu ne na rayuwa, sai ki bakin kokarin ki ki nuna ma Allah subhanahu wataala alkhairi akan kanki. Shine ma'alan wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'il wal mahrum, suna ciyar da dukiyansu kuma suna ba waɗanda suka roƙa, suna ma ba waɗanda basu roƙa ba. A can ƙarshen waɗannan jeron giyan ayoyi sai Allah ce ula'ika fi jannatin mukarramuna, kaga waɗannan mutane sune Allah subhanahu wataala zai ba su gidan aljanna, sannan kuma mukarramuna za a girmama su a duniya, Allah zai girmama su ranar tashin alkiyama. Allah ka sa mu na cikin irin waɗannan mutane da za a girmama mu a duniya, kuma Allah ya girmama mu ranar tashin alkiyama. A irin waɗannan ayoyi da suka zo a cikin suratul mu'minun, sai Allah ya bayanin zakka da yake rattabo sifofin mutanen kirki, da yace qad aflaha almu'minuna, lalle mummune sun ci nasara. Da Allah yake rattabo sifofinsu, sai ya ce wallazina hum lizzakati fa'iluna, sune waɗanda suke fitar da zakkan dukiyansu, suna ba marasa shi, suna ba makusanta, suna ba waɗanda bashi ya musu yawa, suna ciyar da dukiyansu a tafarkin Allah. Da Allah ya gama bayanin waɗannan sifofi, sai Allah ce ula'ika humul warisuna, lalle irin waɗannan mutane sune waɗanda za su yi gado, sune Allah subhanahu wataala ya sanya za su yi gado. Gadon me za su yi? Yace allazina yarisuna alfirdausa hum fiha khalidun, za su gaji gidan aljannan firdausi, kuma in sun shiga gidan aljannan nan babu fita, sun shiga kenan dindindin. Ya Allah ka sa muna cikin irin waɗannan mutane. Da haka ya jama'a, mu yi da gaske, kowa ya nuna ma Allah alkhairi akan kansa, kowa ya ga irin abin da zai rika ciyarwa na dukiyar da Allah ya bashi. Idan ana maganar ciyar da dukiya fi sabilillahi, ba ana batun cewa sai wanda ya tara miliyoyi bane, ba ana batun sai wanda ya tara dubbai bane, ba ana batun sai wanda ya tara ɗururuwan dukiya a account bane. A'a, duk abin da Allah subhanahu wataala ya hore maka, kai ma a wannan lokaci zaka iya diba ka ba wani wanda bai kai ka ba. Duk abin da Allah ya baka, duk yadda kake ganin ka rena kanka, kana ganin kamar ni bani da shi, to zaka ga Allah subhanahu wataala ya halicci wani wanda bai kai ka wato daraja ba a cikin wannan abin da Allah ya baka. Yayin da Allah ya baki zannuwa guda uku da zaki sallah da su, wata tana nan zanin ta guda ɗaya ne. Yayin da Allah ya baki zani guda ɗaya, wata tana nan ba ta da mazanin ko guda ɗaya. Yayin da Allah ya baki tsaffin zannuwa da zaki iya sawa, wata tana nan zannuwan nata fatattaka ku ne. Da haka duk irin yadda kike jin ke a karan kanki baki da shi, to akwai waɗansu waɗanda suke cikin rayuwar da yafi naki kaskanci. To shi yasa duk abin da Allah ya baka, sai ka auna, sai ka duba, sai ka ga wane ne zaka iya taimaka ma da shi. Idan ka tashi taimaka wannan, zaka taimaka ma danginka na kusa, su ne suka fi gowa girman haƙi a wuyanka. Kamar yadda alqur'ani ne yake cewa fa'ati zal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil, zaka taimaka ma danginka, su ne suka fi kowa girman haƙi a wuyanka. Fa'ati zal qurba haqqahu, Allah ce ka ba makusanta haƙin su, sai ya ce wal miskina, haka nan ku ba a ba sauran miskinai, wa ibnas sabil, da kuma ƴan tafarki wanda guzurin su ya yanki. Da haka wannan su ne suke da haƙi na farko a cikin a wuyanka, a cikin dukiyanka. Wata ayan ta bayyana mana su wane ne waɗannan makusantan mafi kusanci. Yace yas'alunaka ma za yunfiquna, suna tambayanka in sun tashi za su ciyar da dukiya, wa za su ciyar, sannan kuma ta yaya za su ciyar. Sai Allah ce qul ma anfaqtum min khairin falil walidain, duk abin da kuka ciyar na dukiya, to a matakin farko iyayenku ne ke farko. Falil walidaini, wal aqrabina da sauran makusanta, wannan zaka bata ne domin ita mahaifiyarki ce, zaki bata ne domin kaluwar mahaifiyarki ce, yan mahaifiyarki ce, kanin mahaifinki ne, wan mahaifinki ne, wannan makusanci na ne, yaya na ne, kani na ne, dan uwa na ne, to zaka bashi saboda wannan shine ma'anan falil walidaini wal aqrabina da makusanta. Sannan waliyata ma in kin tashi zaki kula da al'amarin marayu, ina marayu wanda uban su ya rasu tun kafin su kai ga balaga, sun rasa wanda zai ɗebe musu kewa, lokacin da kowayen su ƴaƴa suke morewa da uban su, su hau bayan uban su su kuwa su hau jikin uban su su mai da shi gurin wasa, shi wancan yaron ya rasa nashi uban, ya rasa wanda zai taimaka masa, ya rasa wanda zai tallafa masa, ya rasa wanda zai mishi dariya. To a wannan lokaci a kula da irin wannan haƙi na marayu, shine waliyatama wal musakin da sauran miskine talakawa marasa shi wanda ba su da shi, wa bani sabil da kuma ainin wanda guzurin shi yanke masa yana cikin halin tafiya. To ire-iren waɗannan mutane su ne za a taimaka musu. Zaki kula da aminanki, zaki kula da abokan faɗi tasha addini. Yanzu din nan kina iya ki duba gefenki na hagu da na dama, ki ga wacece ke kusa da ni, kina iya ɗaukowa ki bata idan kina da shi, kina iya ɗaukan dukiyanki ki ba wacce kuke zuwa makaranta tare, kila ajin ku daya, kin san irin yanayin halinta, kin san yanayin halinta, ke wata ma ko bata gaya miki ba, a jikinta kawai kin san wannan tana cikin wahala, wata ko ba a gaya miki ba, irin tufafin da take sawa ta zo makaranta da shi, kin san wannan tana neman tallafi, wata idan kika ga kananan ƴaƴanta kin san wannan tana cikin halin niyya su, wata idan kika je gidanta kika ga irin ɗakin da take zaune sai kin zubar da hawaye. To ire-iren waɗannan a riƙa la'akari da su gurin taimako da tallafawa da ba da gudunmuwa. Kar ki je zaki kyauta ki ta tsammanin sai kin hararo can na nesa, a fara daga kusa da ki. Wai waɗanda muke zuwa muhadarorin nan, muke zuwa karatuttukan nan, muke zuwa makaranta, muke zuwa wa'azi, ina talakawa a cikinsu, ki duba suna da bukata. Ke kuma idan an baki, ke ma wannan ya zama miki darasi, sai ki ɗauke darasi. Ashe idan kai yana da nama ki taɓi naman kanki ki ji, idan kyauta na da daɗi ke ma ai an baki, ke ma gobe ki ba wata. Haka duniyan ya kamata ta kake kewayawa. To shine wani hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo yana kwadaitarwa akan sadaka da taimako, yana zaburarwa, yana faɗin alkhairin da wanda ya sadaka zai riska a gaban Allah ranar tashin alkiyama. Manzon Allah yake cewa man tasaddaqa bi'idli tamratin, duk wanda ya sadaka ko da gwargwadon dabino ne, iya abin da Allah ya hore miki kenan dabino, ko kuma a kila kina da sama da haka, zaki iya siyan ruwa ki sadaka, zaki iya siyan abinci ki bada sadaka, zaki iya bada tufafi, zaki iya bada kuɗi saboda amfanin yau da kullum, ke abin da ya Allah hore miki kenan. Manzon Allah ce min kasbin tayyibin, kuma na dukiya na halal, yace wala yaqbalu Allahu illa tayyib, dama san Allah bai karban sadaka, bai karban ciyarwa da akai in dai ba da dukiyan halal bane. Sai manzon Allah ce wa inna Allaha yataqabbaluha bi yaminihi, idan ka bada wannan sadakan sai Allah ya karba da hannun damansa, thumma yurabbiha li sahibiha, sai Allah ya ci gaba da renan wannan dukiyan da kika bada, kama yurabbi ahadukum falwahu, kamar yadda ɗaya daga cikin ku ke renan dabi abin nan dan doki, irin yadda kika san mutun yakan sai karamin doki ya sai mishi kaikayi, ya sai mishi dawa, ya sai mishi kaza, ya bashi abinci, yana kula da shi. To haka nan Allah subhanahu wataala zai ci gaba da renan sadakan da kika bada hatta ta kuna misalal jabal, har sai girman shi a wurin Allah yafi karfin girman dutsen Uhud. Dutsen Uhud a tsawo yana tsawon kilomita 6, a fadi yana da fadin kilomita 3. To duk wanda ya bada gwargwadon dabino kawai, haka nan Allah subhanahu wataala zai tare nan wannan dukiya har sai ya zama kaman girman dutse a wurin Allah subhanahu wataala. Wannan dai zaburarwa ne da kwadaitarwa akan ciyar da dukiya fi sabilillahi, da taimakon marasa shi, da agaza ma waɗanda ba su da shi. Wannan hadisi Bukhari da Muslim suka ruwaito. A wani hadisi wanda al-Imam Ahmad bin Hanbal ya ruwaito, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kullu mri'in fi dhilli sadaqati hatta yufsala bainanna, duk wani mutum da ka gani a duniya gobe kiyama zai tsaya ne a inuwan sadakan da ya bada a duniya. Gwargwadon abin da kika bada na sadaka a duniya, gwargwadon abin da kika bada na taimako na ciyar da marasa shi, gwargwadon irin yadda zaki samu inuwa ranar tashin alkiyama. A wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ne inna sadaqata, lalle sadaka da taimako da agaji da tallafa ma marasa shi, la tufi'u an ahliha harral qubur, lalle tana tunkude zatin kabari, tana tunkude azaban kabari, tana tunkude bala'i da tashin hankalin da ke cikin kabari. Sadaka tana tunkude bala'i a cikin kabari, duk wanda ke son kabarin shi ya sanyi, to jama'a ya riƙe sadaka da taimako. Jama'a koda babu wani bala'i a cikin kabari sai zafi da gumi, to ya cancanci ki bada sadaka domin ki samu sanyi, ki samu air condition a cikin kabarinki, ki samu fanka a cikin kabarinki. Yanzu wannan masallacin da muke ciki gashi yana da yalwa, ga kofofi ga winduna, to baitin an kunna fanka, ga kuma iskan Allah mai dadi tana kadawa, hakanan zaga kowa ya dauki mafici yana fifita, yana sanya kore makan shi zafi da tashin hankali. To me kike tsammani idan an kaka baki a cikin kabari dan ramin da bai wuce kamu biyu uku ba, babu gabas babu yamma, wato ba za ki iya risinawa ta gabas ko risinawa ta yamma ba, babu gabanki babu baya, komai an riga an rufe ki, sannan kuma an dauko kasa an lullube ki da shi, ina za ki samu sanyi jama'a? Ya ke yar uwa, ina za ki samu sanyi? Ina za ki samu walwala da kwanciyar hankali? To yau ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya miki cewa sadaka tana gusar da bala'i da tashin hankali da zafin da ke cikin kabari. Da aka ashe sadaka da taimako ba kankanin al'amari bane, wanda Allah ya haskaka mata sai ta riko da wannan gwargwadon hali. Sai annabi ya ci gaba da cewa sannan kuma kowane mummuni zai tsaya ne a inuwan sadakan sa ranar tashin alkiyama. Wacce ta bada sadakan naira 100, inuwan naira 100 Allah zai mata ranar tashin alkiyama. Wacce ta bada naira 1000, inuwan naira 1000 Allah zai mata ran tashin alkiyama. Kaga ta ninka mai inuwan naira 100 so 10, wacce ta bada 100,000 fa ita ma inuwan naira 100,000 Allah zai mata. Dan haka wanda ke so inuwa ya lullube shi ranar tashin alkiyama, to ya riki sadaka babu kama hannun yawo. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kwadaitar akan ciyarwa, ya kuma fadi irin kyakkyawan sakamakon da masu ciyarwa za su gamu da shi tun a duniya kafin aje tashin alkiyama. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada bayani cewa babu wata rana da wato rana take fitowa face Allah subhanahu wataala yakan sanya waɗansu mala'iku guda biyu su zo su yi addu'a. Ɗaya daga cikin mala'ikun abin da yake cewa Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah duk wanda ke ciro ke ciyar da dukiyar shi fi sabilillahi, yana sadaka yana taimako yana agaza mu marasa shi, to ya Allah ka maye masa da abin da yafi alkhairi, ya Allah ka kara mishi haske da budi, ya Allah ka kara mishi rufin asiri. Wannan mala'ika kullum addu'an da yake yi kenan. Shi yasa a cikin wani hadisi manzon Allah yake cewa zan gaya muku waɗansu abubuwa guda uku, ku kiyaye waɗannan abubuwa guda uku, kuma zan yi muku rantsuwa da Allah akan su. Ka ko ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da bai rantsuwa da Allah akan abu ba, mu mun tabbatar da abin da manzon Allah yake faɗi gaskiya ne. Amma annabi ya ce zan yi muku rantsuwa da Allah, kuma ina son abin nan da zan gaya muku ya shiga cikin ranin kunninku, ku kiyaye wannan al'amari. Abu na farko annabi ya ce na rantse da Allah dukiya ba ta salwanta saboda an bada sadaka, dukiya ba ta naƙasa saboda an ciyar da ita fi sabilillahi, dukiya ba ta tawaya saboda an yi taimako ko an yi wani abu na alkhairi. Manzon Allah ce wallahi tallahi dukiyan bawa ba ta naƙasa. Sai dai a ido kaga cewa kila 10,000 ta dawo 5,000, amma a wurin Allah wallahi bata naƙasa ba. Kuma wannan abin da kika ciyar fi sabilillahi sai Allah subhanahu wataala ya maye miki da mafi alkhairi. Zaki iya bada sadakan naira 1,000 a wata rana da kike cikin halin kunci sai Allah ya aika muke da naira 100,000 ke kila ma kin manta kin ba da naira 1,000 to sanadiyan wannan 1,000 ne Allah subhanahu wataala kila ya turo miki wannan naira 1,000 da haka duk abin da kika bada na alkhairi a rayuwar duniya Allah subhanahu wataala sai ya maye miki da mafi alkhairin sa haka ne a cikin wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ya kai bawa anfik yunfaq alaik kai ma ka ciyar kai ma sai Allah ya ciyar da kai ka bada kai ma sai Allah ya bada ya baka ka taimaka kai ma sai Allah ya taimake ka ka agaza kai ma sai Allah ya agaza maka ka tausaya kai ma sai Allah ya tausaya maka ka rangwanta kai ma sai Allah ya rangwanta maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada bayani akan wani mutum mai arziki yana bada bashi amma shi tadansa idan ya baka bashi idan zai tura yaron shi ya je ya bi mishi bashin zai ce idan ka je gurin wanda nake bi bashi idan ka ga ina cikin halin yalwa da walwala to ka karbo min dukiya na idan ka same shi bashi cikin halin yalwa da walwala to ka kyale mishi wannan dukiyar shikenan kawai na yafe masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce ta sanadiyan wannan lokacin da wannan bawa ya mutu manzon Allah ce da yi wani aikin alkhairi ba bai kyautata ba bai rika yin wa'ansu qiyamul layli ba bai rika yin azmumin nafilfili ba amma wannan dabi'ar tasa da aka tashe shi a gaban Allah Allah ya ce ka kasance kana tausaya ma mutane kana rangwanta ma mutane mu muka fi cancanta mi maka irin wannan dabi'an da aka je kana gafarta maka zanubanka gabaki daya da aka ya jama'a mu riko da ciyarwa fi sabilillahi duk wanda ya ciyar Allah ba zai kunyata shi ba Allah ba zai walakanta shi ba Allah ba zai daidaita al'amarinka ba Allah ba zai maida kai wofi wanda ba ka da komai ta sanadiyan ciyarwa ba to shi ya sanya wannan mala'ika idan ya sako ya zo a duniya yana addu'a ya Allah duk wanda ke ciyar da dukiya fi sabilillahi ya Allah kai ma ka ninninka mishi ka mayar masa da abin da yafi wannan alkhairi dayan mala'ikan shi kuma addu'a yake yi wa a'ti munfiqan khala talafan mumsikan talafan ya Allah duk wanda ya rike dukiyar sa yana ganin yana da wayau tana ganin tana da wayau ita makeke ne ita kankamo ce ita mai wayau ne ba za a ci daga gare ta ba ba za ta taimaka ma marasa shi ba ba za ta agaza ma mabukata ba sai wannan mala'ika yana addu'a ya Allah ka bata tawayan tattalin arziki ya Allah ka ruguza arzikin ya Allah ka maida ita baya ya Allah ka fallasa ta ya Allah subhanahu wataala ka batta cikin kunci da wahala sai dai ce ta ma dukiyan bauta amma dukiyan bata mata bauta ashe wannan shine sirrin da zaka ga waɗansu mutane suna da dukiya kaman dukiyan ya cinye su amma kullun suna bautan dukiyan ne dukiyan bata musu bauta kullun suna nan sai dai lissafi ba su gari kaza ba su ƙasa kaza ba su wuri kaza ana ta lissafin dukiya amma duk wannan lissafin a takarda ne lissafin banza ne amma wannan dukiya ba za ta musu hidima ba akwai mai dukiyan da yake saboda tsaban dukiyan da yake da shi har aure ma ya kasa yi don Allah mutumin da ya kasa yin aure dukiyan nan nashi azaba ce gare shi koko jin dadi ne mutumin da ya kasa zama da mata saboda hada-hadan dukiya wannan dukiyan azaba ce gare shi ko kuwa rahama ce gare shi wannan dukiyan azaba ce gare shi ai dadin duniya zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatil muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'am wal harf dadin duniya ya zama kana da iyali kana da gidan zama kana da abin hawa kana da kaza to shi wannan ba ma shi da matan kwata-kwata yana cikin azaba abincin da zai ci ma yana tsoron wai wata mata ta kawo mishi kar a hada baki da ita a sa mishi guba da haka sai ya taka maka dan abincin da zai ci dan Allah wannan ukuba ce ko rahama ce babu dadi a ciki to shi yasa jama'a sai mun yi da gaske mun nemi taimakon Allah subhanahu wataala mu riko da al'amarin sadaka Allah subhanahu wataala sai ya taimake mu mu ma sai ya gusar mana da dukkan abin da ya dame mu sannan sadakan nan jama'a mu sani cewa kofa ce daga cikin kofofin da zaka sami kololuwan kusanta zuwa ga Allah subhanahu wataala kai duk inda kaga mutum ma ya rike ibada duk irin ibadan da mutum ke yi idan bai kaga baya taimako fi sabilillahi baya ciyar da dukiyansa to wannan mutumi yana nan bai zama mutumin kirki ba a wurin Allah kamar yadda Qur'ani yake cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna duk yadda aka kai aka komo ko ana ha maza ha mata babu yadda za a yi ku taka matakin nagarta a wurin Allah har sai kun rika ciyar da dukiyanku fi sabilillahi har sai kun rika taimaka ma marasa shi kun rika agaza musu wanda ke cikin halin kunci ai kokari ganin a gusar mishi da bakin cikin shi da damuwarsa wanda ke cikin tashin hankali a ga an saukaka masa ya samu kwanciyar hankali akwai wata baiwar Allah da aka bani bayani a kanta kullun idan ta zo makarantar secondary ne sai aga ta sanya kanta a tebur tana kwance ita dai ba bacci take yi ba ita kuma ba tana farke ba shine kawayenta suka yi tunanin cewa wai wannan me ke damunta ne kullun shine suka tambaye ta wance me ke damunki kullun aka zo sai muga kin sanya kanki da tebur ke ba bacci ba ke ba abin nan ba tace musu ku dai ku bari kawai wata kawarta ta matsa mata sai ta gaya mata me ke faruwa shine take ce mata da azumi ne tace wallahi kin ga tunda aka fara azumin nan wallahi abincin da zamu ci a gidan mu babu ruwa muke samu mukan aika makwabta sai maman mu ta aika makwabta dan Allah in an danyi ruwa na kamu wannan kamu ba akan danyi ruwa haka ya danyi tsami ba shi take aikawa makwabta dan Allah in an danyi ruwan kamu a ba su za su danyi wani abin nan ne da shi ana cewa za su danyi wani ashe wai shine abincin da suke ci su sahur in an yi bude baki kuma abin da suke sha kenan na bude baki ba su da abin da za su don Allah irin wannan idan Allah ya haskaka miki kika je kika taimaka musu kika gusar musu da bakin ciki da damuwa wallahi tallahi ina ga miki bakin cikin ki na duniya da na lahira ta gushi to akwai ire-iren waɗannan mutanen da yawa waɗansu sun bayyana waɗansu ba su bayyana ba ko a cikin mu nan da muke ba ana iya samu masu irin wannan akwai wacce take abincin da za ta ci yau sai mijinta ya fita ya je ya nemo wata rana a samu wata rana ba za a samu ba kai akwai ma wanda mijin nata irin maƙetatan mazan nan ne yayi watsi da al'amarinta ko ta ci ko kar ta sha ba ko ta sha ba abin da ya dame shi ko ƴaƴan su ci ko kar su sha ba abin da ya dame shi ita ce za ta fita ya rage nata ko ta je ta galba ta samu abin da za ta ci ko ta je ta roƙo ko ta je ta bara babu abin da ya dame shi idan ka taimaka mai irin wannan wani irin daukaka da daraja kake tsammanin zaka samu a wurin Allah da aka jama'a mu yi da gaske a cikin wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zaburar akan ciyar da dukiya da taimako yake cewa as-sawmu junna kun ga azumi garkuwa ne was-sadaqatu ita ko sadaqa da tallafawa da taimakawa to tabi'ul khati'ati kama tabi'ul ma'un nar kamar yadda ka san wuta kamar yadda ka san ruwa na kashe wuta to haka nan sadaka ke kankare ma mutane zunubi jama'a cikin mu wane ne bai zunubi ga munan kullun cikin zunubi muke in kika bude radio zunubi in kika bude television zunubi in kika bude kunninki zunubi in kika bude ido zunubi in kika bude bakinki zunubi in kika mika zunubi in kika taka zunubi mu dai rayuwar mu kullun cikin zunubi muke da haka zunubi yayi surrounding din mu ya riga ya kewaye mu ya za a yi muku kubuta daga wannan bala'i na zunubi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sadaqa ita ce take kankara zunubi take kauda zunubi ga baki daya kamar yadda ka san ruwa yana kashe wuta ga baki daya haka sadaqa da taimako yake ainihin kauda zunubi wannan hadisi al-Imam Tirmidhi shine ya ruwaito shi haka nan kuma jama'a akwai wani hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fadi Bukhari da Muslim suka ruwaito wannan hadisi hadisin daga babban sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallama Adi bin Hatim yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana Musa habbai yace ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah laysa bainahu wa bainahu turjuman babu wani daga cikin ku mutane face sai ya tsaya gaba ga zatin Allah subhanahu wata'ala ranan tashin alkiyama babu wani mai tarjuma tsakankaninka da Allah babu shamaki kowa da kowa sai ya tsaya one to one shi da Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya yi ma mutum hisabi sai manzon Allah yake cewa fa yanzur ayman minhu idan mutum ya waiwaya gefan damansa fala yara illa ma qaddama, ba zai ga komai ba sai aikin da ya aikata. Wa yanzura ash'ama minhu, sai mutun ya waiwaya gefen hagunsa. Fala yara illa ma qaddama, ba zai ga abin, ba zai ga wani abu ba face abin da ya aikata. Wa yanzura bayna yadayhi, idan mutun ko ya kalli gaba gare shi, manzon Allah ce fala yara illa an-nar, babu abin da zai gani sai wutan jahannama. Da aka ga Allah, tsakanin kai da Allah ne zaka tsakuwa wannan magana. A gefen damanka aikace aikacen da kai ne alkhairi, a gefen hagunka ababen da ka kulla na sharri da ajin tsiya. Idan ka kalli gaban kafa, me zaka gani? Manzon Allah ce babu abin da bawa zai gani sai dai wutan jahannama. Sai annabi ya ce kai jama'a, fattaqun nara walau bi shiqqi tamratin, kai koda da tsagin dabino ne ku yi kokari ku ji tsoron wannan azaban wutan jahannama. A wata riwaya manzon Allah ya ce man istata aminkum an yastatira minan nari, duk wanda Allah ya bashi dama daga cikin ku ya sanya katangan karfe tsakankanin shi da wuta, manzon Allah ya ce walau bi shiqqi tamratin, koda da tsagin dabino ne, rabin dabino Allah ya baki, to falyaf'al, manzon Allah ce bakin kokarinsa ya ga yayi makansa sutura tsakankanin shi da wuta. Da haka jama'a, mu sani cewa fa ciyar da dukiya fi sabilillahi da taimakon marasa shi dalili ne dake nuni akan cewa imanin ka nagartacce ne, dalili ne dake nuni akan cewa musulincin ka mai kyau ne. Akwai wanda yake yin musulunci jabin musulunci, akwai wanda yake cewa yana da imani amma imanin shi mai rauni ne. To duk wanda kaga yana taimako, yana ciyar da dukiyar shi fi sabilillahi, to alama ce dake nuni akan cewa imanin shi na gaskiya ne kuma musuluncin shi mai kyau yake yi. Hakanin ciyar da dukiya fi sabilillahi alama ce dake nuni akan cewa bawa yana kyakkyawan zato ga Allah, domin baitin ya kyakkyawan zato ga Allah sai ya dauka in ya boye shi ne zai wadata, amma wanda ya kyautata ma Allah zato sai ya gane cewa ashe idan ya bada shi ne ya yalwata, ya ƙara ma kanshi wato ainihin moriya akan dukiyar da Allah ya bashi. Kyauta da sadaka da ciyar da dukiya da taimakawa marasa shi alama ce dake nuni akan kai karan kanka ka gode ma Allah. Hakanan kuma alama ce wacce take nuni akan cewa zaka sadu da soyayyen Allah subhanahu wa ta'ala, domin duk wanda ke ciyar da dukiyar shi yana taimakawa marasa shi, yana agaza musu, babu wani taba ba Allah subhanahu wa ta'ala yana kaunin shi. Sannan kuma zaka ga bayin Allah suna san shi, saboda duk wanda ya baka zaka ga akwai kauna da soyayya tsakankanin ka da shi. Alama ce dake nuni akan cewa mutanen kirki za su ta maka addu'a, saboda duk wanda ka bashi zai ce Allah ya saka da alkhairi, Allah ya kara haske, Allah ya kara budi, Allah ya ji kan iyaye, Allah ya shirye zuri'a. To kaga kyauta da sadaka da taimako alama ce da za ta nuni akan cewa zaka ci gaba da samun addu'an mutanen kirki a cikin rayuwanka. Sannan alama ce dake nuni akan cewa akwai rahama da tausayi a cikin zuciyanka, wanda yake kuma a cikin hadisi manzon Allah yana cewa arrahimuna yarhamuhumur rahman, duk masu tausayi su ma Allah zai tausaya musu, masu jin kai su ma Allah zai ji kansu, waɗanda suke yaye ma mutane bakin ciki su ma Allah zai yaye musu bakin cikin su na duniya da na lahira, waɗanda suke rufe asirin mutane su ma Allah zai rufe asirin su a duniya da lahira. Allah ka rufa mana asiri. Sannan taimako da sadaka da ciyar da dukiya fi sabilillahi, ke kana bada irin naka gudunmuwan ne gurin an yaki talauci, an gabayan talauci, saboda talauci yayi mana kakani kai. To wata hanya za a bi a yaki wannan talaucin, kowa ya samu ya wadata. To idan kana taimako kana agazawa, to kai ma kana bada naka gudunmuwa gurin cewa ganin cewa an yaki talauci kamar yadda musulunci ya tsara. Hakanan kuma taimako fi sabilillahi alama ce dake nuni akan cewa wato ainihin dukiyanka zai karu, dukiyanka zai samu albarka. Sannan kuma yana kange dukiya daga dukkan bala'i da musiba da fituntunu da irin wato Allah wade abin Allah waden dake fada ma dukiya. Zaka ga gobara na yawan kama dukiya ta wayan tattalin arziki da ire-iren waɗannan abubuwa. To duka taimako da sadaka yana kawo ƙarshen irin waɗannan abubuwa. Sannan kuma wato ainihin taimako hanya ce daga cikin hanyoyin shiga aljanna. Sannan kuma zai jawo maka daraja, zai jawo maka kyakkyawan ambato a cikin al'ummanka, a cikin rayuwanka. Sannan kuma yana ƙara danƙon soyayya da haɗin kai da dunƙulewan al'umma, kuma yakan kankare maka dukkan irin zunubin da kake ɗauka a cikin iyalanka ko zunubin da kake ɗauka a cikin makwabtanka. Allah subhanahu wataala zai kankare maka shi saboda irin wato ainihin sadaka da taimako da kake yi. A ƙarshe, wato muna jawo hankalin ƴan uwa, kowa ya baza ƙoƙarinsa ya ga abin da zai iya yi a wurin ciyar da dukiyar shi fi sabilillahi, da agazawa da rangwanta ma al'umma, da yayi musu bakin ciki tun kafin akai wata gaba, kamar yadda Alƙur'ani mai girma yake faɗi, yace wa anfiqu mimma razaqnakum, ku ciyar daga abin da muka azurta ku da shi, min qabli ayyi ati ahadakumul maut, tun kafin mutuwa ta zo ma ɗayan ku, fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, sai ka ji bawaye na cewa ya Allah ka jinkirta mun mana zuwa ga dan wani lokaci kankani, fa as-sadaqa, sai in yi sadaqa, in yi taimako, in kyautata, wa akun min as-salihin, in zama cikin mutanen kirki. Sai Allah ce wala yu'akhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluha, ai matakar dai ajali ya riga ya zo marai, to shikenan babu makawa kuma sai dai tafiya. Wallahu khabirun bima ta'malun, Allah masani ne akan duk abin da aka aikata, kuma ainin zai yi sakamako akai. To da waɗannan ƴan takaitattun kalmomi nake ƙara jawo hankalin kaina da ku ƴan uwana musulmi akan kyautatawa, akan yalwatawa, akan ciyarwa, akan taimako, akan ihsani, akan tallafa ma marasa shi, da gusar da baƙin ciki ga masu baƙin ciki, da gusar da damuwa ga masu damuwa, da biyan buƙatan masu buƙata, da kuma ainihin ciyar da dukiya fi sabilillahi. Abinda muka faɗi daidai, Allah ka bamu lada. Abinda muka yi kuskure, Allah ka gafarta mana. Allah ka sanya mu cikin mutanen kirki. Allah ka nisanta mu da zama cikin mutanen banza. Allah ka shigar da mu cikin aljannanka da rahamanka. Allah ka nisanta mu daga azaban wuta. Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira. Allah ka bamu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya. Allah ka ƙara mana haske da yalwa da buɗi a cikin wannan rayuwa tamu. Allah ka yaye mana kunci da talauci da wahala da kakanika yi. Ya Allah, abin da yafi ƙarfin mu Allah ka iya mana. Abin da muke iyawa Allah ka taimake mu. Allah ka tsare mu, ka tsare mana imani. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim. Fa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.
Gracias.